mawur hadi jari
amma lamura wannan gida na duniya
kashfu awalin nasi
da bayyana halayen mutane a ringa kallata mutane
mimma yin sura saliki hawadisi
mimma
yishkilu
ya shigaru daga abinda zai dauke hankalin mai haduwa ta farkin Allah dangane da abubuwan da ke faruwa
wal awaridi
ko kuma abin da suke bijira
ko matakana mutala kutul hadiri
to duk sanda mai haduwa ta farkin Allah ya zama tunanin sa na waiwaye
ilal hadisi
zuwa abin da ke faruwa
Allah ya sa'idu
to sai yaushe ne zai tanadi
li zuhuru nuril qadimi
ga bayyana hakkin ubangiji shi Allah inde shi kake nema to fa sai ka kare halitta dan kuma ta kaza ka rike halitta ka nuna ai Allah bai isa ba to Allah ya kare ka da halitta da kake ganin so sai isa amma in ka nuna halitta bata isa ba to sannan ne Allah kuma zai tajalli gare ka amma matakar ta halitta kake yi to sai ya kare ka da halitta
amma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfihi
ai daman Allah bai ba mutum zukata azbiba a cikin sa duk mutum zuciyarsa daya shi yasa idan ne zuciya ta kada za ta shagala da halitta to wata zuciya zai zama kana shirin karba hasken ubangiji
an ya kula shehu kada sallahu sirruhu
kamar ya she ya fice Allah tsarkake a sirrin sa
ayu farkin bayan an ta'arufa ahwal nasi
me bambanci tsakanin ka sani ka tsaya sanin halayen mutane
bihi barin iyaka
da sun baka labari
wala an taro da kashfa hadisa
ko kuma ka san wani abu da ya faru ta fuskar kashafe
arafa hal hadis arafa arafa hal hadisi
sanin halin abin da yake ya faru
ba za a san da kake sulukika
me ke ne in ya zamo ka tsaya sanin halin abin da ya faru to da me ka tsaro a haduwa ta farkin Allah ai ka haɗu da abin da zai dauke mai hankali ne a rabta halal hadis ba za a san da kake sulukika
bayan shi in ya koka
wani abu ne zai amfane ka
haza fi dari kimar fatul hadis
wannan a ta farkin sanin ubangiji dan ka san halitta taka mai da hankali gare ta ko wani mai zai amfane ka a wajen tafarkin sanin Allah tabaraka wa ta'ala ka shagala da halitta
wai yaquluna
suna cewa
la nuru al arsha
wane ya ga al arshi
wara'a jisman
ya ga wani jiki
azawul ajsami
wanda ya kowane jikuna girma
wa'alaha
ya fi daukaka a cikin dukkan jukuna
wasfaha
ya fi tsarkaka a cikin dukkan jukuna
hadisun ra'a hadasan
to ai wannan dan wani ya ga al'arshi al'arshin kansa mahaluki ne ya zamo halitta ce ta ga halitta farare ne ya ga farare
kana ka tsasa siru wata wazahu bi shafakati alaina wata zahu
fakana shu ya kasance kudisa sirruhu Allah ya tsarkake asirinsa wata zahu Allah ya masa sakayya bi shafakati alaina a wajen inda yake nuna tausasawa gare mu
hadalan jazayi
ba mafi kyan sakamako
yuna firu
ya kasance yana zawatarwa matsakar zawatarwa
ilal tifati
daga anil iltifati daga waiwaye
min al-mukashafati
zuwa mukashafa ta halitta cewa wanda ya kama tafarkin Allah kai ya tsaya sauraron abinda ake nuna masa na halitta domin ai ba ta halitta yake ba ai as-sayru min al-hadith ila al-qadim tafiya daga halitta ne zuwa mahallin halitta shine Allah tabaraka taala amma yanzu tafiyar ka daga halitta zuwa halitta to ai an sake kwana inda aka tashi an sake kwana inda aka tashi
wal karamatu iyaliyati
da kuma karamomi wanda ake gani kuru-kuru
hukunna idza sal liwaidin minna shahum
mun kasance idan wani abu ya faru ga wani daga cikin mu
min al khawariji
daga abban da suke maske ta al'ada
yanki
sai mu yi ta kuka sai mu yi ta kuka
awu min al itfati al mukawwan
iya saboda tsoro daga waye zuwa ga halitta wanda yake mai tsarewa daga saduwa
al-madhun fi nafsi
wanda yake koyayye a cikin zuciya zuciya koyaushe san ta san me halitta take ci musamman a ce yau kaga abin da sarki yace a dakin sa ko kaga abin da gwamnati yace a dakin sa wani zai zama irin wannan yana British yayin alhali wannan to menene
ingar ilahi kalbi alai
ba tare da kayan kalbu ba a kansa
kana kudisa suruhu
ya kasance Allah tsarkake asirinsa
sallina
Yusuf yana haƙoƙotar da mu yana cewa da mu
ba tu baluna idza lam takunu mun tafikina
a kanku da mu matakar dai ba kwa waiwaye zuwa ga halitta duk wani hali da kuke ciki kanku da mu matakar dai ba waiwaye kuke ga halitta ba
na yadurukum
ba abinda zai kware ku
min hazar tawil
a manufa da wannan magana doguwa da aka kawo
annan salika almuhibba
cewa ne addu'a ta farkin Allah wanda yake masoyi
azzakira
wanda yake mai ammatan Allah
almustaqa
wanda yake mai bege
la yatafitu illa ila alikhlasi
baya waiwaye sai ko ga tsarkakewa wato ku fita
min awalin wata
yake ya samu ku fita daga halitta wanda take ta kaidan cewa
ila awalin idlaki
zuwa halitta ta gaba daya
yansa inda hizbun karimi
ko hallaki dan ya samu tanadi ga shiga cikin jama'ar ubangiji mai karanci mahalicci
wasa ala sahibul ibriz shaykh abu radiyallahu ta'ala anhuma
ko ata shi nan wasa ala sahibul ibriz shaykh abu
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قبل قول قاتم لما سبق نصر الحق بالحق ولا آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ونجاته